أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بينها كادوك نعم وبكيلا نوانا مكرن تاميسونا نور العلم والهدى أولا قدينا نترى قدر زنفرستيس أناجيريا إنا موكو سلم إذن تأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da karatu na wannan littafi na Majmu'u Qasa'idil Maulid an-Nabawi, wato shine littafin da aka fi sani da suna ta Hani'a, littafin Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda kuma a yau zamu yi karatu akan wannan kasida ta Sadiman Wasl al-Gawani wa Atzil Zikr al-Agani, wanda can a baya mun gamo waccan wanda shehu ya karanta muna ta watan ainihin ahlan bi shahril maulidi zakarana bil mahtidi. To a yau zamu tashi a wannan niyya, wanda bayan mun kammala ta ne kashin ta, shine kishawali ha qasidatun, wata qasida tana bi mata, wata qala ha shekhuna, wanda shehu mu ya fada, wa wasilatuna, kuma tsanin mu ila rabbina, zuwa ga ubangijin mu, sahibul faizati. Sai akwai sahibu, wannan ba'un din ruhu a ce za a yi mata, ba wasali kasa ba. Sahibul faibati, wanda yake ma'abucin faida at-tijaniyati, ta shehu ta dalika shehu tijani radiyallahu anhu, wal amdadil muhammadiyati, ma'abucin madadi, watan dadi da ƙari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, daga halata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wal mawahibir rabbaniyati, ma'abucin watan baiwa waki na Allah madaukin sarki. Wane ne shi ne ce Maulana al-Haju? Shi ma sai a kula, Haju ba Haji ba, Maulana al-Haju Ibrahimu shi ne shugabanmu, jagoranmu, al-Haji Ibrahim bin al-Haji Abdullah dan al-Haji Abdullah al-Kaulakhiyu, shi ma al-Kaulakhiyu mutumin Kaulakh at-Tijaniyu dan dalikar shi Tijani radiyallahu anhu. Abun da ya fada fi madahi sai watan ya fadi ce ne fi madahi sayyidul mursalina, a cikin yabon shugaban manzanni Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wa hiya hadhihi, ita ce wannan, Sadiman wasl al-ghawani wa atzil zikr al-aghani, yace Sadiman ka yanki, ma'ana yana kiran kowa da kowa kenan, dukkan musulmin duniya kakaf, waɗanda suke da son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suke da rabu a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine yake kiran duniya baki da yake cewa Sadiman ka yanke waslal gawani, saduwa da kyawawan mata, wato shine kada ya zama ba abinda a gaban ka sai soyayyar mata, ina mace mai kyau take ta ina kawai shi a gaban ka, to shine karfin Sadiman ka yanke waslal gawani, saduwa da kyawawan mata, wa atzil ka kaurace ma zikral agani, ambaton waƙoƙin mata ko ambaton mata mawaka, wato shine mata mawaka din nan da ake ta abubuwa dai daban-daban tare da suwa, to shine yake nufin to wannan shigantaka da shiririta, wanda raye-raye da kalle-kalle na mata da mini shi da gaban ka, yace to wa'tazil ka kaurace ma zikral agani, ambaton watannu mata mawaka din nan, to ka kaurace musu. Sannan yace bayan wannan wato abin da yake su dukkan watsar da su baki da ka koma ga manzo Allah fa sallama, ka sa son manzo Allah sallama, ka aje soyayyar mata gefe, yace warmi ka yi jifa bilbidil hisani, da fararen mata kyawawa, mata kyawawa farare, to ka watsar da soyayyar su, ka koma ga soyayyar manzo Allah sallama, shine warmi ka yi jifa bilbidil hisani, da fararen mata kyawawa, waslu ka bar maktumad dinani, rufaffin tulunan giya, wato tulun giya da ake cikawa samar marafi a rufe, a zo ayi tasha ana abubuwa daga sunan daban-daban na sharhuda da shiri ta kala-kala, to yace duk wannan shigantaka ka watsar da ita ka koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine waslu, sai a kula waslu, wannan lamun din rufu a za a ma wannan lam arzi, waslu ka sance ka bar maktumad dinani, watan rufaffin tulunan nan na giya wal malahi wal magani min kiranin aw mabani yace wal malahi har yanzu kasance ka bar abubuwan wasanni wal magani da abubuwan watan a wato nan yana so ya gwada mana duk abubuwan da suke na wasa wal magani da wuraren taruwa na shiririta dukka watsar da su baki daya da min kiranin daga kayayyakin kidi-kidi da bushe-bushe aw mabanin ko kuma gine-gine na taruwa na sharholiya to duk dai ka basu wannan kiranin yana koma zuwa ga almalahi mabanin shi kuma yana koma zuwa ga almagani kamar kace ne misali wal malahi kabar dukkanin abubuwan wasanni min kiranin na abubuwan kidi-kidi da bushe-bushe wato shine su molaye hakan nan su garaya su abubuwa da duk na kidi-kidi da bushe-bushe to shine ma'ana wal malahi da abubuwan wasanni duka bar su min kiranin daga abubuwan kade-kade da wasa-wasa da bushe-bushe wal magani da kuma abu watan wuraren haduwa na taruwa sai ka ce min mabani na daga watan a gine-gine wanda aka gina don wannan shiri sadin da shehole to duka bar su yace kullu zi wai kasarabun kullu zi wai kasarabun wabgi ruhan lil maani sai akula shi ma nan kullu yake ba kulli ba kullu zi dukkan wannan yace sarabun kawal wannan yace ba komai bane wadanga abubuwan kide-kide da bushi-bushi da kyawawan mata mana imta da milami duddai da giya da asha ai shigantaka yace duk wadannan abubuwan baki dayan su duka wasan kaman kawal wannan yace an san kawal wannan shine alai idan kana tafiya akan titi zaka iya yanka hangi daga nesa irin da rana in da rana ne haka sai ka hangi kamar ruwa ne a saman titi kwance ko amma in ka kawo kwalta ce kawai wurin to shine aka ce maka kawal wannan yadin to shine ka nufin duk wadanga abubuwan haka suke kana ganin kamar akwai su ne amma asalin su ba su din shiri ta ce kawai za ta yi ta kare shi kenan shine kullu zi dukkan wannan shiri tar da ake zana maka din wasanni da mata da kayan kidi-kidi da bushe-bushe shine kullu zi dukkan wadannan sarabun kawal wannan ya ce kai dai kawai abin da nika so in baka shawara wabgi ruhan ka nemi rai lil maani na dukkan ma'anuna baki dai shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zo ka rike shi yace waika kai tonka in ka rike wannan gaba aka ce wannan jumla ce mai wata da ya kawo a wurin eh tarbiya ce waika din nan ne duk da yake wasu aka suna cewa kullu zi waika dukkan abun kai to sarabun kawal wannan yani ka bar shi wabgi ruhan ka nemi rai lil maani na dukkan ma'ana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka ma'ana a duniya ka da lafiyarka shine manzo Allah ran nan wanda yake ka neme shi aina ha'in wanda shi watan ka nemi aina ha'in ainihin kusanci ga Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to shine ka nufin wabgi ruhan ka nemi rai lil maani na ma'ana baki daya shine ran da zaka nema shine aina ha'in shine manzo Allah kina aina ha'in wanda yake shine ainihin kusanci ga Allah hadda haqqin kuma shine gaskiya tabbatacciya to ka zo ka rike shi taliyan a halin kasancewa ta shi manzo Allah mai karanta sab'al mathani bakwai din na abun biyan tawa shine suratul fatiha kenan ko bi sifati dhati haqqan rutubatul bi sifati dhati haqqan rutubatul laysat lithani sai yace manzo Allah din sallama wanda yake bi sifati dhati wanda yake da sifofi na zatin Allah madaukakin sarki da aka alama shi haqqan a tabbaci wato shine zaka ji Allah shine ar-raufu shine ar-rahim ko kuma amma manzo Allah Allah ya bashi wannan bil ya ce mashi bil mu'minina raufur rahim wanda ma zaka ga akwai sifofi da daman gaske na Allah madaukakin sarki wanda iya ba manzo Allah suwa sallallahu alaihi wasallam to shine kanin manzo Allah din wanda yake bi sifatin zati wanda yake da wasu sifofi na zati haqqan a tabbaci yake yace kuma samun haka din har Allah ya baka aron sifofin shi yace rutubatun lallai wannan wata daraja ce fa wadda laysat bata zamo ba lisanin ga wani nabi din manzo Allah ba saboda kuma zalla shi kadai ne wannan sifofin cikin halittar Allah baki daya fa huwa mukhtarul baraya qabla takwin likiyani yace bayan wannan kuma fa huwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mukhtarul baraya shine watan zabin talikai ma'ana cikin talikan duniya halittar duniya baki daya kaf to shine zababbi a cikin halittar Allah duka shine fa hawa shi manzo Allah shine mukhtarul baraya abun zabin talikai baki daya qabla takwinil kiyani tun gabanin kasancewar kasantattu wai tun gabanin kasancewar halitta baki daya to tun sannan Allah ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayin da ya bashi barazat hadratu daha qabla takwinil makani yace hadratu daha halalar manzo Allah sallama bala za ta bayyana qabla takwinil makani tun gabanin kasancewar wuri wai tun ba wuri ba halici wuri ba to tun sannan halalar Allah halalar manzo Allah sallama ta bayyana sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ya zamo wato manzo Allah sallama halalar shi ta bayyana tun gabanin wuri tun gabanin halici kasa da sama da mi to shine yake nufin cewa kamin wato halalar manzo Allah ta bayyana qabla takwinil makani tun gabanin kasancewar gabanin kasantuwar wuri yace walahu umrun dawilun qabla taqdiril zamani walahu umrun manzo Allah yana da tsawon rayuwa mai dawilun mai tsawo ma'ana yayin dogon lokaci mai tsawo sosai shine walahu umrun manzo Allah yana tsawon rayuwa yana da rayuwa dawilun mai tsawo kwarai da gaske qabla taqdiril zamani tun gabanin watan qaddara zamani wai shi zamani tun kafin a gurgura shi Allah yayi shi to shi manzo Allah dama ya dade akwai shi sallallahu alaihi wasallam hakkin shi samame ne Allah ya samar da shi sallallahu alaihi wasallam innani qabla albaraya hubbuhu shughlul janani yace innani shehu radiyallahu anhu yace haqiqa ni kam hubbuhu sun manzo Allah sallama shughlul janani shine shagalto zuciyata qabla albaraya tun gabanin son wata talikai wai tun gabanin inji ina son wani daga cikin halittar Allah to manzo Allah ne shine ni tashi da su ne dama tuntuni ko kamar yanda yake fada a cewa atani hawa qabla an a'rifa al-hawa tun gabanin in san wani abu da aka ce masu ni sun manzo Allah riga zuwa cika zuciya to kaga manzo Allah tun da sun manzo Allah riga cika zuciya tai kaga kenan wanda sun manzo Allah riga cika zuciya tai to taya za ai sun wani abu ya zo ya samu gurbi na shiga kaga ko da sun wani abu zai shigo zai tahuwa to ba wuri zuciya ta riga ta cika saboda haka da sun manzo Allah sallama to shine yake nufin cewa watan a manzo Allah sallama hubbuhu sune shugulul janani shine shagalto zuciyata qabla albaratun gabanin son wasu talikai ma'ana yana dafi ya gwada maka ba son wani abu cikin halitu sai son manzo Allah sallama in ka ga manzo shehu yana tare da wani ko ya so shi to ka sani kusanci ne da manzo Allah ne shehu ya so shi din in kamar ya so shehu Tijani radiyallahu anhu to soyayya ta shehu Tijani ta manzo Allah sallama dan saboda yana na manzo Allah ne shi yasa yake tare da shi din fahawa akli wa sharabi wa huwa dini wa jinani yace fahawa akli manzo Allah sallama shine ci na wa sharabi shine sha na wa huwa dini shine addini na wa jinani shine aljannata wato ma'ana fahawa akli manzo Allah sallama shine ci na wai in zanci abinci to tunane na ina dubi ne yaya manzo Allah sallama ya ci abinci yaya yayi wajen cin abincin yaya ci a ci da sauransu kaga ya zama ci ne kenan tunda ga yadda manzo Allah yake yi haka yake kokarin yi din wa sharabi kuma shine sha nai kuma zai iya dauka watan ba akali shine watan ci na ya zama wai ma'ana abinda zan ci din ban jin dadi ne in ba na tuna da manzo Allah ba sallama to duk zai iya dauka shine ba akali shine ci na wa sharabi kuma shine sha na ma'ana shine yadda manzo Allah ya ce a sha to haka zan sha din yayi manzo Allah ya yi haka da kokarin yi din sannan kuma wa huwa dini kuma manzo Allah shine addini na saboda sai wanda ya ce ayi nika yi abunda kuma yayi shine nake abunda ya bada umarni a yi shine ke to shine wahwa dini shine addini na waje na ni kuma shine aljannata domin me saboda shine dabi ne ake samun aljanna din sallallahu alaihi wasallam in baka bi manzo Allah ba aljanna sai kake jana labarin ta ko labarin nata ba amma lai kaje din ba sallallahu alaihi wasallam wa unsi wa kanzi wa amini wa amani yace wa unsi manzo Allah shine ebe warkewa ta ma'ana shine nake tunawa in ji ya ebe mana kewa shine wa unsi shine ebe warkewa ta wa huwa kanzi shine taska ta don haka taska in mutun ya tara arziki na dukiya da mina ne shi yana takama da suwa to ni manzo Allah nake takama da shi a taskartawa shine wa huwa kanzi shine taska ta wa amini kuma shine babban amini na manzo Allah shine amini na cikakke wa amani kuma shine aminci na sallallahu alaihi wasallam wa rafiqi wa dariqi wa jawadi wa sinani wa rafiqi manzo Allah shine abokin tafiya ta don haka duk inda manzo Allah ya tafi ina tare da shi ya shine idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falbasiru ba'idu kamar yanda ya fada wani idan manzo Allah ya tafi shi sai in tafi ni ma bayan shi in kuma ya tsaya kuma sai ya tsaya to wa rafiqi manzo Allah shine abokin tafiya ta wanda shine ke bi wa dariqi kuma shine hanya ta don haka duk abin da yace to shi zan yi wa jawadi shine in galman doki na don haka in kai kana ganin kana takama da motocin da kake hawa masu tsada mene ko wani rako wasu dabbobi naka na jin dadi to ni abinda nake tafiya kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an komi nawa yafi mana mota ta kadin yafi mana wannan saboda haka kaga idan ko wanda duk a dauke da kai ya kaga shine kugo wanda yake shine babba kenan akan ka shi yasa yake dauke da kaiya to manzo Allah ni wannan mota ta kowa da yake takama da su ni ba su nake takama ni manzo Allah shine abun tafiya ta wanda shine ina kan abun dudda manzo Allah ya dora ni akan shi to akan shi nake shine wajawadi shine in garman doki na wace na ni kuma shine watan mashi na ko kace shine takobi na saboda ka kai kana takama ka dogara da ai kana da makami da ka tsare kanka da shi ya makami na takobi ko na mashi to ni kan manzo Allah shine watan a babban masoyi na kuma ni alade nake a bayan shi sallallahu alaihi wasallama to shine wace na ni shine mashi na ko kace shine takobi na wa rubu'i wa qusuri wa khairatul hisani yace wa rubu'i manzo Allah shine giraddaji na wa qusuri shine manya manyan benan nakila wa khairatul hisani kuma shine alkhairaina kyawawa saboda haka in kana takama da wasu gidaje da aka yi ka da wasu manyan bene naki da gari ka to ni manzo Allah shi a suna wadin saboda haka ni a cikin shi ne shige kai in kana ganin ka shige cikin wani gidanka bene to ni na shige cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin soyayya kai ina tare da shi shine wa rubu'i shine giraddaji na wa qusuri shine manyan manyan bene yana wa wa khairatul hisani kuma shine kyawawan alkhairaina kuma khairatul hisani ku mata aljanna su da su ko a fihinna khairatul hisan matan aljanna to kai wani mai son aljanna kai in mata aljanna kaka su su ne a shauƙin ka kai dai ka sai ka same su ni kan manzo Allah shine shauƙi na to da zai iya dauka wa huwa bai'i wa shira'i wa huwa hadathi wa jinani wa huwa bai'i manzo Allah shine sayarwa ta wa shira'i shine saye na wa huwa hadathi shine noma na wa jinani shine gona ta saboda haka ni manzo Allah sallama shine sayarwa ta don haka in ka zo wuri na ba abin da zan baka sai manzo Allah sallama kaga sayarwa ta kenan wa shira'i shine saye na kuma ni ma in ka gane ni tare da kai ya to manzo Allah ne ya kai ni wurin ka so na ga kai masu bin manzo Allah ne kai kana tare da shi ya to shine washi ra'i wa huwa hadafi kuma shine noma na saboda haka ni duk wani abu wanda kai kace takama da shi na gona da na mai to ni manzo Allah shi manzo Allah shi a komi na waje na ni kuma shine gonar tawa wanda nake a cikin ta wanda kai in kana takama da kana da babban gona da kake samu abuwa to ni manzo Allah shine gonar tawa sallallahu alaihi wasallam shine ya ci gaba da cewa laysa li ghayrul muqaffa wa lidhata ma janani yace laysa li ho banda kowa banda komi ghayrul muqaffa in ba manzo Allah abun bi din nan ba sallallahu alaihi wasallam shi kadai gare ni amma duk halitta Allah kaf babu ruwana da wani abu da komi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walidha saboda haka ne ta ma janani zuciya ta tabbauta da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin suna da shi ne la tara zikra siwahu fi fuadi wa lisani yace kuma ka sani la tara ba za ka ga zikira sai wahu ambaton wani manzo Allah ba sallama fi fuadi a cikin zuciyata wala sani da harshe na ba saboda haka ni ba ni da aiki sai ambaton manzo Allah ba ruwana da ambaton wani da yabon wani in ba manzo Allah ba sallama in ka ji na yabi wani to wannan din da nayi yaba din nan to yana na annabi ne don haka kashi dai abun ya koma ga manzo Allah kina don inda ba tsanna annabi ne shi ba ruwana da shi shi ma in ara zikira sai wahu ghayra lahwin wa majani yace in ara zikira sai wahu ni ba ni ganin ambaton wani manzo Allah sallama in ta ambaton wani ina yabo ne to ba ni ganin shi gaira lahawin in ba wasa ba wa majani da hauka ba ai duk wanda yake ina gani akwai tabo hankali kace ba ka da aiki sai yabon wani wanda ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama in kai kana takama kana yabon wani dan siyasa wani mai mulki wani mai dan kasuwa wani mai kudi to yace ai wannan ni da hauka da tsalo ne manzo Allah shi abun yabo shine in ara zikira sai wahu ni ba ni ganin yabo da ambaton wani manzo Allah sallama gaira lahawin in ba wasa ba wa majani da kuma tabbawar hankali hauka ba wamtilahi li siwahu sayfu jinnin la arani yace wamtilahi a ganni ina yabo ga wani manzo Allah sallama shine wamtilahi yabo na li siwahu ga wani manzo Allah sallama a ganni ina yin shi to yace ai wannan abun ko sayfu jinnin shafar aljanu ne ko yace la arani kar ko Allah ya sa wannan ya bijiro mani wannan shafar aljanu da zarta in ce ban wasu waɗanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kar Allah ya kama wannan wannan shafa ta shedanu shine wamtidahi yabona liswahu ga wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin ina yin shi to dai fujinnin lalle shafar shedanu aljannu ne la arani kar Allah ya sa wannan ya bijiro mai intai intai ban wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innani dula hayati rabbu amnin wa amani yace innani haqiqa ni rabbu amnin sai akula shi ma ba rabbi bane rabbu ne ba wannan ruhu a ci gareta innani haqiqa ni rabbu amnin ma'abucin aminci ne wa amanin da kuma kubuta ko kace da zaman lafiya to shine ni rabbu amnin ma'abucin aminci ne wa amanin da kubuta ko kace da zaman lafiya dula hayati tsawon rayuwata saboda manzo Allah na riga na koma ta cikin soyayya manzo Allah na shigewa ta to sai na samu wannan aminci da zaman lafiya a kowane lokaci ko kuma kaga shi radiyallahu anhu magana ka tada hitina ko kaji antar da hitina a ce shine ko a ce almajirene ne a'a sai dai ɗan wanda lalle ne cikin almajirene da ƙarya amma dai matukar haƙiƙanin mabiyin shi Ibrahim radiyallahu anhu ba tashi hankali a cikin shi babu ta'addanci a cikin lamarin shi yace lintisari bil mufadda wa wa aini wa iyani yace abin da yasa ku ni zamo cikin amincin nan yace lintisari saboda samun taimako na bil mufadda da manzo Allah abun fansa da rayukan duniya baki daya wa wa aini manzo Allah shine madubi na wa iyani wato shine abun dubi na wato a lintisari ce saboda samun taimako na bil mufadda da abun fansa da rayukan duniya baki daya ku zaka gane cewa filaka bi abi wa ummi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku to shine watan saboda samun taimako na bil mufadda da abun fansa da rayukan duniya baki daya wa huwa aini shine ainin watan madubi na wanda in an kalle ni kokari na koyi da manzo Allah sallama saboda haka wanda sun ka san ayyukan manzo Allah sallama sai su ga kamar suna ganin manzo Allah sallama wajen debe kewa na irin ayyuka na manzo Allah sallama to aini kenan to da haka na zama kamar madubi kenan wanda ana ganin ayyukan manzo Allah gare ni saboda kokarin da nake duk abin da manzo Allah yayi wa iyani kuma shine wato shine wa huwa aini shine madubi na wa iyani kuma shine watan abun kallo na abun dubi na sallallahu alaihi wasallam fa fuadi muzramani fi jadidil hayamani yace fa fuadi zuciyata muzramani tun lokacin da manzo Allah ya harare ni ma'ana ya kalle ni ta soyayya ko ya kalle ni da irin shi duk da ya dauka shine fa fuadi zuciyata muzramani tun lokacin da manzo Allah ya jefe ni da kallo ma'ana ya kalle ni ko kuma da soyayya shi to tun a wannan lokacin fi jadidil hayamani tana cikin sabuntakar demuwa ko yoshi demuwa sabuwa ka samu zuciyar nan ta saboda tsananin demuwa a cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa habibi mushafani wa safali kad mahani yace wa habibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyina wato shine masoyina shine wa habibi manzo Allah shine masoyina mushafani duk lokacin da ya warkar da ni wa safali sai ka ce wa habibi masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kula wa habibi masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushafani duk lokacin da ya warkar da ni wata fali ya tsarkaka gare ni kadama hali tun sannan ya shafi ni saboda haka ni gaba ɗaya ba ni ba komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da haka ga shi ne kawai nake kallo cikin hadisar Allah baki ɗaya kakaf to tun da ya haka sai ya shafi ni baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam wa huwa al abdu wa aidan ramzuhu ha uttadani yace wa huwa al abdu manzo Allah shi wa huwa al abdu manzo Allah shi ne cikakken bawa na Allah wa aidan kuma ramzuhu nuni da ishara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha uttadani wato shine ainihin hakikanin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki nuni da ishara da ka kalli manzo Allah kai ka san mutumin Allah ne zaka ji ka tuna da Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ramzu nuni da ishara manzo sallama ha uttadani ha unci ta kusanci ga Allah madaukakin sarki wa huwa ainul ismi wal harfi li tahqiqil maani wa huwa ainul ismi manzo Allah sallama shine ainihin hakikanin suna shine suna na haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal harfi kuma shine harfi mai sadarwa li tahqiqil maani ga tabbatar da ma'anar sifofin Allah da kuma kadaita Allah din saboda haka manzo Allah shine haqiqanin suna da harfi mai sadarwa li tahqiqil maani shine wal harfi da harfi mai sadarwa li tahqiqil maani ga tabbatar da watan ma'anar sifofin Allah da kuma kadaita Allah da bauta wa habibun wa mu'adin fi taqasin wa tadani yace wa habibun manzo Allah sai yace wa habibun shi manzo Allah masoyi ne sai kace fi tadanin an gane a cikin kusanci don haka duk wanda ya kusanci manzo Allah to masoyin shi ne shi saka je ko sayyiduna alayhi fada radiyallahu anhu man ra'ahu badihatan haba huwa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu da ka cuɗe manzo Allah ka kusance shi to sai ka so shi saboda kyawun halaye da shi to shine wa habibun shi masoyi ne fi tadana a cikin kusanci gare shi ka kusanta gare shi ka ji kana so ne wa mu'adin kuma shi abun kine fi taqasin a cikin nisan ta yan kan nisan shi manzo Allah shi kinin sai ka kishi saboda me saboda an bata ma an ce kaza kaza to amma ba ka kusance shi balle ka san ya yake din ba amma ko kai awwa in ka kusance sai ka ji kana sune din wa wada'i wa dawa'i kad barani wa shafani yace wa wada'i manzo Allah shine cutata wai saboda tsananin soyayya ta da shi ya da rashin samun saduwa ta da shi to shine sai zama cuta da rashin lafiya gare shi ne wa wada'i shine cutata wa dawa'i kuma shine magani na saboda me saboda saduwa da manzo Allah kuma shi an maganin nawa kaga da cutar da maganin suna wuri daya kenan to shine ba wa da'i ni don haka ni ban da wata cuta ko wata rashin lafiya ko na bu'a a so manzo Allah din nan shine damuwata shine in akwai wata rashin lafiya a cikin jikina to ita ce shine wahawa dadi shine cuta ta rashin lafiya ta wanda wani kuma shine magani na kadbarani haqiqa ya zaka iya cewa kadbarani haqiqa ya warkar da ni ya washafani ya warkar da ni kuka ce kadbarani haqiqa ya horar da ni ya hore ni ma'ana ya hura ni manzo sallama wanda yake na horo kuma kware da kasan duk wanda ya samu horuwa da kwarewa akan lamari to shine a ce ko ya horu to na kware ma'ana manzo Allah ya kware da ni ya sani na kware na horu to zai iya dauka din ko kuma kace ya sai zama da kalmar bara'ani kenan ma'ana ya watan ya ya warkar din zai iya dauka din shine kadbarani haqiqa ya warkar da ni ko kace kadbarani haqiqa ya horar da ni wa shafani kuma ya warkar da ni daga dukkan cutuka na sallallahu alaihi wasallam laitahu alwaqata habani waslahu fahawa kafani yace laitahu ina ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habani waslahu yabani samun saduwa da shi ya alwaqata na wannan lokaci da muke a ce dai wannan lokaci in samu samun saduwa ga ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai to ina ma dai manzon Allah habani waslahu ya bani samun saduwa da shi alwaqata a wannan lokaci fa hawa kafani ce shi ko ya ishe ni in samu saduwa da manzon Allah na lokaci ko na dan takardace lokaci ne kawai to ina samu ni bukata ta biya da ushauki kullu waqatin fi shadidil hayajani yace da ushauki cuta ta tsananin shauki na da soyayya ta da bege na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ushauki don haka ciwo ne wanda ba son yin warki nasu manzo Allah ba ciwon son manzo Allah ba a bukatar warki ba gare shi shine da'u shauki yace cutar soyayya ta ga manzo Allah sallama to ni fakan fi shadidil hayjan tana cikin tsananin motsawa kullu waqatin a kowane lokaci ne cikin motsawa take kuma ban bukatar in warki daga soyayya masu ciwon nan nasu manzo Allah sallama yace zillu nafsi wa hawani mafhari rawdul jinani yace zillu nafsi kaskanta kaina wa hawani da wulakantata a cikin halalan manzo Allah sallama a ce ga ni can a cikin gaban manzo Allah kaskancin wulakanci to ni in samu wannan kaskancin a halalan manzo Allah shine zillu nafsi kaskantar raina a halalan manzo Allah wa hawani da wulakantata a halalan manzo Allah ga ni can ba kowa ba yace to mafhari yace shine alfahari na ni kuma raudul jinani kuma shine dausayin aljanna ta yau a ce ga ni can na samu na shiga hadar manzo Allah amma ga ni can wulakantacci kaskantacci wanda ba kowa ba a ciki yace to ni shine alfahari na haka din Allahu akbar ma baqali min baqai min garami wa hanani yace ma baqali min baqai sai kace min baqai wanzuwa ta ma baqali bata yi saura gari ne ba babu wata wanzuwa da ta yi saura gari gaba dai na bace a cikin son manzo Allah sallama shine ma baqali min baqai wanzuwa ta bata yi saura gari ne ba min garami saboda tsananin watan soyayya ta da bege na wa hanani da kuma tsananin shauki na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ban wanzu ba gaba ɗaya ma na baci wa zafiri kuma saboda zafiri ruri na da nake wa bukai da kuka na sai a ci kai wani ya cika ruri da yawa ko yana kuka da abun nan da daga sauci da murya da damuwa misali shine wa zafiri watan hayyan haka nan saboda abun da ya ƙara yasa ban wanzu ba shine wa zafiri da watan ruri na wa bukai da kuma tsananin kuka na yace wa arani ni ina gani na la arani kuma ba ni gani na saboda haka ni gani nan na dimoci ba gani ina ganin ka ba akwai ne kuma ba ni saboda haka wa arani ni ina gani na la arani ba ni gani na ba ni kai ba ni bane na bace gaba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suya ta batar da niya la imi farfi li hali qaddahani ma dahani yace la imi ya kai mai zargi na farfi li hali kai ka fita daga cikin lamarin nan ma'ana ka kyale ni kai ta batun cikin lamarin nan kurin banni qaddahani ma dahani abinda ya dimotar da niya dimotar da niya na rigiya na gigishi na dimoci na rikici to abin da rikice ni kyale ne kawai kai cikin lamarin kaji wanda kake mai zargi na cikin soyayya ta manzo Allah sallama kai mai zargi na to shine ladimi mai zargi na a cikin soyayya manzo Allah farsi li hali don haka ka fita daga cikin halin lamarin na qadda hali ma da hani hakika abinda ya rikitar da ni ya rikitar da ni abinda ya rutsar da ni a cikin soyayya manzo Allah ya rutsar da ni na dimoce ni ba abinda a gaba na in ba son manzo Allah ba sallama kam khalilin qarjafani li garami wa ramani yace kam khalilin da yawa masoyina qarjafani ya kaurace mani ya nisance ni ba ruwa ne da niya saboda tsananin soyayya ta da manzo Allah gashi ne zai fada shine kam khalilin da yawa masoyina qarjafani ya kaurace mani ya nisance ni li garami saboda tsananin bege na da shauki na ga manzo Allah sallama wa ramani kuma ya jefe ni sai kace kama khalilin da yawa masoyina qarjafani ya kaurace mani wala mani kuma ya jefe ni da miyagun abubuwa le garami saboda tsananin shauki na da bege na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ta sajiya ya jefan da kazafi da ƙarya da duk abubuwa yanzu na shi wanda zai faɗa mana miyagun abubuwa da cutarwa da aka mashi akan riki manzo Allah sallama dama in zaka riki hanyar manzo Allah sallama to ka sani zaka sha wahala fa matuƙa da gaske tun daga cikin gidanku sai ka shata daga cikin wasu daga cikin ƴan gidanku da mutanen angonku mutanen garinku sannan duka daukaka da abin da Allah zai bayyanarwa akan kaɗan sai ya bayyana da kai na matsayin naka to shine yace da yawa masoyina irin haka da muna tare da shi da ma ya cutar da niya ya kaurace mani ya jefe ni miyagun abubuwa saboda soyayya ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba sinwin kuntu arju waslahu thumma jafani rubba sinwin da yawa dan uwana wanda dan uwa na jini to yanda aka sani da shi wa fuskanci wannan abubuwa tun daga cikin gida radiyallahu anhu to shine rubba sinwin da yawa dan uwana ta gwaina wanda kuntu arjuli na kasance ina kaunar waslahu sadar da zumunci da shi ya summa jafani amma shi kuma sannan sai ya kaurace mani ya watan yi mani miyagun abuwa da ba daidai ba shine sai ya zamo ni ina neman in sadar da shi amma ina shi ko ya kaurace mani ya nisanta daga gari ni shine rubbatun min da yawa dan uwana na jini na cikin gida kuntu arju waslahu ina son na kasance ina fatan in sadar da zumunci da shi summa jafani amma shi kuma sai yana mani watan kaurace mani wana hani wala hani wa shajani wala fani wana hani ya hana mani haƙina wanda yace wanda ni cancance shi a gidanmu wala hani ya aibanta ni ya tabata mani suna da abubuwa da ba daidai ba zan dai bata mani suna ga abokani ne da sauran dukkanin wasu muhimman mutane kuma kaga gashi dan gida ko kaga in kana mutum mai daraja mai kima sai an kaje wannan dan gidan ku ya tace yana wayan wasu abubuwa marasa kyau akan yana fadi kanka kaga sai a dauka kamar gaskiya ne a ce ai ko dan gidan su wani da dan uwa ne ma ga abin da yace alhali kuma sharri ne amma in dai kai kana akan daidai akan gaskiya to kuma ka gefe kyale shi duk abin da zai yi ya gama shi da makici ne gaba ɗaya kaf sai jama'a sun gane gaskiya to shine na shi bai ka fadin wala hani ya hana mani haƙina wala hani ya aibanta ni wa shajani ya raunanar da ni wala fani ya ma kore ni sai da na tashi na baki da mu baki daya sai da ya tashi ya bar garin shi radiyallahu anhu ya koma can wannan gurin inda kaulah ta take a yanzu wanda a lokacin daji ne suka zo su da almajirai aka gina wanda sai ga garin yanzu yanda ya zama babban birni a cikin ƙasar Senegal din yace laysa lil yawma qalilun ghayru ma minka atani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa lil yawma khal laysa li qalilun ni ba ni da wani masoyi ba da dai al yawma a yau ghayru ma ataka in banda wanda yazo ghayru ma atani in banda wanda yazo mani minka daga gare ka saboda haka masoyi wanda yake soyayya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta hada mu dani da shi to shi kadai amma masoyi na ni yanzu amma duk wani wanda ba wannan ba yanzu ba ni ta ga shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine lai laysa li khalilun ba ni da wani masoyi bara dai al yawma yau ghayru ma atani in banda wanda yazo mani minka daga gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayru hadha qalqalani azilan li kullani yace ghayru hadha kuma banda wannan fa wai banda wannan ga abuwa da an kai mana sharruka da cutarwa da raunanar da ni shine zai ce washi jani ya raunanar da ni halauni amani saboda zalunci to shine yake cewa ghayru hadha to kuma duk banda wannan fa karkalani hakika yaqin ya samu kiyayya azilan li yana mai zargi gare ni kullu anin kowanne lokaci ba da aiki shi zargi na yi kaza ya tunin jina abubuwan da ba haka suke ba mazzaqu jiljiji haran akhrajuni min makani yace mazzaqu maqiya mahasada masu jin zafi da sauran abubuwa da na cutarwa da kuma maqiya manzo Allah sallama to mazzaqu jilji sun kikke ta fatar jikina jihara afili bayyana qarara ba a boye ba a gaban jama'a amma abubuwa kala-kala na cin mutunci da nina ne shine mazzaqu jiljiji haran kaga kenan yanzu ashe in ka kama hanyar Allah duk abin da zai same ka kar ka damu gar ka yi bakin ciki dama haka hanyar take in ka kama to sannan Allah zai bayyana da matsayin naka bai yiwa daga tashin ka da matsayi da daukaka a wajen Allah sai duk mutanen gari kaf manyan gari shi shugabannin gari suwa su soka na to shine mazzaqu jiljiji sun kike ta fatar jikina jihara a bayyana karara akhrajuni sun fitar da ni min makani daga wuri na ma'ana daga gidana inda nake gani gidanmu amma an fitar da ni daga cikin shi Allahu akbar yace kuma sannan duna zambin ghaira anni hubbu dahati janani kuma sannan duna zambin ba ta da wani zunubi ba ghaira anni in bayan kawai cewa ni hubbu daha sun manzo Allah sallama fi janani yana cikin zuciya da shi kadai a damu su sun manzo Allah ne kawai mai matsarin shi shikenan wa arani lastu ulfata ibn marral awani yace wa arani ni ina ganin ni lastu ulfa ban kasance za a same ni ba ta'iban ina mai dawowa daga abin da nake kai ne na so manzo Allah ba zan taba dawowa in bashi ba marral awani matukar shudiwa zamani matukar zamani ba radda zan dawowa don sun kini an kini in dawo in ban manzo Allah sallama wannan soyayya ta akan ta in batta saboda sun in samu soyayya wadansu to har abada to kai ma in dai ka tsaya akan hanyar ta Allah tsakanin da Allah ne to duk sala da sukan makiya mahassada da sharruka da ƙarya da ƙazafi kada ya damar da kai kada sa ka dawo sa gaban ka ka tafi kurum to shi yasa yace wa alani likam ina gani na lasu ulfa ba za a same ni ba ta'iban ina mai dawowa gabanin hanyar da nake ta son manzo Allah ba marar awani duk shudiwar zamani wa aralau mazzaquni bi mawadil hunduwani kuma ina ganin wa arani ina ganin ku sani lau mazzaquni da za su kicce ta ni bi mawadil hunduwani da takubba kiral hindu da za su manguni guni haka nan ba zan dawo in ba son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lam yanalu ma aradu qad madaza wa kafani kuma can duk zai dauka ba za a same ni ina mai tuba gare su ba yau a ci gani na kaskanta wannan mahsadan makiyan nawa kuma zani in dawo ina ba su hankuri na tuba gare su wannan ba za ta faru ba saboda su ba kan hanya daidai suke ba ina kan hanyar manzo Allah ne don haka Allah ko ba zai koyar da ni ma haka din ba duk zai dauka yace lam yanalu ma aradu qad madaza wa kafani yace sun yi sharruka kala kala makiya ba abinda ba su mani ba amma dai duk da haka nan lam yanalu ma aradu ba su samu abin da suke nufi ba gare ni din su ga sun kaskanta ni sun gunakanta da niyya na kaskanta su ba samu ba manzo Allah shine madaukaki in ka riki manzo Allah kuma kai ma ka samu wannan daukaka din ku yace lam yanalu ba su ma aradu abin da sun kai nufi ba kuma kalma baza yanzu wannan duk ya riga ya wuce waka fani ko manzo Allah ya isa mani ya ishe ni saboda ka ya isa man daga sharrukan su baki daya kuma al'amarin gashi yanzu ya zama tari ya wuce saboda ka labari ne kawai ne ka ba ku an riga an yi an kare ni na wuce su ba ta su ne kai ba alliluni jirati min zikri man yatlul mathani yace jirati ya ku makwabtana alliluni ku shayar da ni sha na biyu min zikri daga ambatun man yatlul mathani wanda yake karanta watan abun biyanta wadannan sabulu mathani asabulu mathani kenan shine fatiha dinnan to ku shayar da ni sha na biyu da ambata mar shi injiya sallallahu alaihi wasallama shine jirati ya ku makwabtana alliluni ku shayar da ni sha na biyu min zikiri daga ambatun mayatul mathani wanda yake karanta watan ayoyin nan da fatiha raddiduli zikrahu shi na safali wa hamani do aka raddiduli ku maimaita mani zikrahu ambatun manzo Allah sallama hina safali lokacin da Allah kaka gare ni wa hamani ya kiyaye ni ya kare daga sharrin makiya to ni ku ta ambatun manzo Allah shi kadai nake bukata ita ambata mani shi sallallahu alaihi wasallam wa kafani dahiban la ubali man qalani yace daha manzo Allah mai suna daha wa kafani ya ishe ni hibban a wajen soyayya saboda haka kowa yaqini inda manzo Allah ya samu sunai magana ta kare shine wa kafani daha manzo Allah mai suna daha ya ishe ni hibban a wajen soyayya matsayin masoyi don haka la ubali man qalani inda samu son manzo Allah la ubali ba ruwa na da man qalani wanda yaqini ya tace saki ne amma ni nikan son manzo Allah ne ya gabana lastu akhsha kai da aada in wala jawr az-zamani yace lastu ni ho ban zamu akhsha ina jin tsoron kai da aada in makircin makiya ba wala jawr az-zamani ko zaluncin zamani ba in ce ina jin tsoron makiya cutar da ni yaman kaza saboda na san da na rike annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ba ni tsoron komai don haka ko gode kowa in ya rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau riko na gaskiya to kada ni tsoron makircin makiya Allah zai tsare shi fa makani fi zamani wa zamani fi makani zaka fa makani ni guri na inda nake fi zamani yana cikin zamani na wa zamani kuma zamani na shi ma fi makani yana cikin wurin nawa saboda haka ni duk dai ne gare ni saboda haka babu wani abu wanda yake bani tsoro ke saman da hankali wa salatun wa salamun fi tasali fil awani wa salatun min zawati zati tatra nahwa daha ma kafani yace wa salatun salati wa salamun da gaisuwa min zawati zati daga halittu ma'abuta zati tatra to wannan salatin tajiratu ta biyo nahwa daha wajen manzo Allah sallama fi tasalifil awani a cikin dujjuyawa zamuna baki daya ma kafani matukar manzo Allah ya tsare ni ya isa mani to duk wannan salati ga dukkan halitta mai zati to wannan salatin ya jiro zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma alin wa sihabin saramu waslal gawani thumma alin sannan wannan salati da gaisuwa su tabbata ga iyalan manzo Allah sallama wa sahabin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salamu wadanda sun ka yanki wasu algawani saduwa da watan algawani watan abubuwa na wasanni da shiri ta dinnan to wadannan da sun ka yanki wadannan al'amuwa na na gawani din nan ah shine kyawawan mata kenan to sahabban nan sun ka yanki ba ruwan su da su gudin nan to shine sarar mudan nan sun ka yanki wasal gawani saduwa da kyawawan matan nan to gaisuwa ta tabbata gare su inta hayaci ta tuki walahu aidan har yanzu kuma an samu wannan kasida ita ma ta shehu din ce zadahu Allahu faizan Allah ya kara mishi kwararar baiwa inna khatmal anbiya'i fa qarsal anbiya'i yace inna khatmal anbiya'i lalle shi kamakin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qaya tsere ma arsalan dukkanin manzanni baki daya biya'i daya ma'ana da Allah ke kiran shi da ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil ya ayyuhan nabiy duka dai to shine yake nufi manzo Allah ya tsere ma sauran annabawa da hakan su kowa ne suka ji Allah ya ce mishi ya Musa ya Nuhu ya Isa ya Ibrahim da sauran su to shi kuma ya ayyuhan nabiy to shine yake nufi fa qaya tsere ma arsalan dukkanin manzanni biya'i da ya'un ta kira ta girmamawa kuma aka ce zai iya dauka da ya'i ya tsire masu da kamar ya'un wajen harufa in za ka karanta na huruful ja'ikum ya'un ce karshe to haka manzo Allah shi ma shine karshe a wajen daraja ya tsire masu bahru sirrin wa sana'in shamsu rushdin wa hatida'i manzo Allah bahru sirrin shine kogi na sirrin Allah wa sana'in kuma shine kogi na yabo shamsu rushdin kuma shine rana ta shari'a wa hatida'i da kuma koyi saboda haka shine rana wanda an ka bi shi an shari'a kuma shine an kai koyi da shi an samu shari'a din sallallahu alaihi wasallam jannatul qalbi imtilahi limaladi wa tara'i yace jannatul qalbi aljanna zuciyata to imtilahi yabona limaladi ga malabata wa tara'i kuma wadatata shine manzo a sallama wannan da shine malabata shine wadatata to shine aljanna zuciyata sallallahu alaihi wasallam da'iman fi ka widadi waddikari wa fana'i don haka widadi soyayya ta fika a cikin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadda kari da tunani na cikin ka wa fana'i da karewa ta cikin ka da'iman suna na adawale saboda kani adawale ko ci suke da'iman fika wadadi adawale a cikin ka ne soyayya ta take wadda kari da tunani na wa fana'i da karewa ta duk a cikin ka suke ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ha maqalbi tsala wajdi wa zafiri wa bukai yace ha maqalbi zuciyata ta dimoce ta gigice dala wajdi shauki na ya tsawaita da soyayyata wazafiri ruri na wa bukai da kukana duka sun tabbata a cikin zuciyata saboda son manzo Allah sallama shine ha maqalbi zuciyata ta dimoce dala wajdi shauki na ya tsawaita wazafiri shima ruri na ya tsawaita wa bukai kukana ya tsawaita a cikin saboda son manzo Allah sallama da samun rashin saduwa da shi wa hanini wa ihtiraqi fi sabahi wa masa'i yace wa hanini sannan da kuma tsananin bege na ya tsawaita shi ma sai ka ce wa hanini bege na wa ihtiraqi da konuwata duk sun tabbata cikin manzo Allah fi sabahi a cikin safiyata wa masa'i da mareci na ni koshi nake tunani zarani tsaye fu khayalin min habibi ainihai yace kuma bayan wannan sai kace watan sai kace dai fu khayalin mai zuwa a cikin bacci shine watan dai fi kuna kai shine sai kace watan dai fu khayalin sura mai zuwa cikin bacci min habibi daga masoyina ainihai wanda yake shine ainihin kusanci ga Allah zarani wannan sura ta zirci ne a cikin bacci na sallallahu alaihi wasallam halla fil kake na manzo ya ma'ana yana rufin ga dama ko ta ai da mafarkin ganin manzo Allah sallama da ganin shi a fili shi radiyallahu anhu yana kan wannan ko duk ya same su radiyallahu anhu to shine dai fu khayali sura mai zuwa cikin bacci zara ni tazirce ni min habibi daga masoyina ainihai wanda yake shine ainihin kusanci ga Allah halla fil qalbi makanan mustahilan li siwa'i yace manzo Allah sallama su ne halla ya sabaka fil qalbi a cikin zuciyata makanan sai ka ce halla makanan ya sabaka a wani wuri fil qalbi a cikin zuciyata wanda mustahilan irin wannan saukar ta koru liswa'i ga wani na ma'ana wani ba zai samu irin wannan watan sauka da samu a cikin manzo Allah a cikin zuciyata ba dullamin duni maqami wa hayati min dima'i sai ka ce wa hayati na rantsi da wanda rai na yake gare shi to dulla dima'i na kwammaci a zubar da jini na min duni muqami da alaba ne da matsayin nan nawa da nake da kusanci da manzo Allah da shi ya alaba ne da shi ya yace na rantsi da wanda da nake gare na haiso alaba ne da rayuwata a zubar da jini na shine wa hayati na rantsi da wanda da nake gare shi dulla dima'i na kwambace a zubar da jini na min duni makani watan a akan watan araba ne da matsayi na na kusanci na da manzo Allah yan qadi hammu siwa'i wa wa hammi zu sawa'i yace yan hammu siwa'i damuwar wani na yan qadi tana karewa zakan ga sai ka gashi wani rama ce ta karshen da kila wani abu ne wanda yake so shikenan bai san ba karshe kuma ya watsa da abun shikenan ba komai bane da ba kocan ko kuma karshe sama abun kocan alhaga yace ba da wahala samu to kaga damuwa ta kare kinin to shine yace hammu siwa'i damuwa ta wani na yan qadi tana karewa amma sai ka ce wahawa amma yanda lamarin yake hammi ni kam ta damuwa zu sawa'i ma abuciya tabbata ce da dawama tana nan dawame saboda akan manzo Allah ne sallama shi ko manzo Allah sallama a kowane lokaci lamarin shi baya da karshe bai da karewa ko an samu kusancin to kuma sai an ji wani aka so na gaba to rashin samu ne kuma za a ce damuwa kai shi din to shine wahawa yanda lamarin yake hammi ni damuwa ta ta soyayya manzo Allah sallama zu sawa'i ma abuciya dawama ce ne kan ba ta rabuwa da niyya in wani ne ya rasa wata wanda yake nema mata da yake son ya aura ya rasa shi kine ya watsa da shi kine kullum amma manzo Allah shi kam ba haka yace kana fakhman wa mahilan wa malihan za safa'i yace kana fakhman manzo Allah ya kasance mai girma ma'ana babba ne mai daraja wajen Allah shine kana fakhman manzo Allah ya kasance mai girma ne a wajen Allah wa mahilan kuma ya kasance mai kwarjini ne wa malihan kuma manzo Allah mai kyau ne shi za safa'i ma abucin tsalkaka ne shi sallallahu alaihi wasallam la tara shi ba halmuqaffa wa wasfa wasinun qabla ra'i yace don haka la tara ba ka ganin shi ba halmuqaffa irin manzo Allah sallama wajen girman da kyau da kwarjini da sifofi to ba ka ganin irin manzo Allah shi la tara shi ba halmuqaffa ba ka ganin kamar manzo Allah sallama fa huwa sinun manzo Allah shi sinun ne qabla ra'i gabanin ra'un wai in zaka rubuta kalmar sirru ne zaka rubutawa sinun da ra'un ku to wai shi manzo Allah sirri ne na Allah shi ne ma'ana shine fa wasinun qabla ra'i shine sinun gabanin ra ma'ana in ka hada sinun da la'un sirru to sai ka ce fa wasinun qabla ra'i shi sirri ne na Allah shikenan madahu unsi wara'i ba'i washini wara'i madahu yaban manzo Allah sallama unsi shine ebe warkewata wara'i shine hutawata ba'i shine ba'un ita washini kuma shine shinun ina wara'i kuma shine ra'un ina wato shine bishrun ina sakin fuska kalmar bishru in zaka rubuta ta bishrun ai kaga da ba'un ne da shinun da ra'un ko to shine yake nufin to yaban manzo Allah sama shine wannan sakin fuskar tawa da karsashi da murna to manzo yabo manzo Allah shine ashi ne shine marhu yabo ne unsi shine ebe warkewa ta wara'i shine futawa ta ba'i washini wara'i shine sakin fuska ta ni'amahu abdun tasama falahu sirrul liwa'i ni'amahu ma dalla da manzo Allah sallama abdun a matsayin shi na babban bawa na Allah ta sama wanda ya daukaka saman dukkan bayin Allah falahu sirrul liwa'i sirrin tuta madaukakiya ta tabbata gare shi ko da yake fada cewa adam wa man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah tuta ta da annabi adam da dukkan zuri'a ta suna karkashin ta baki daya to shine falahu sirrul liwa'i yana da sirri watan sirri na tutan nan da yake da ita sallallahu alaihi wasallam sabwatul khaliqi habibullahi kanzi wa jina'i manzo Allah sabwatul khaliqi shine tsalkin halitta baki da shine watan zababbe na halittar Allah baki da shine sabwatul khaliqi shine zababbe na halittar Allah baki da habibullahi shine masoyin Allah kanzi shine taskata wa jina'i kuma shine wadata ta kuma kana cewa kanzi taskata wa jina'i da wadata ta shine sabwatul khaliqi zababbe na halittar Allah habibullahi masoyin Allah manzo Allah sallama azili fihi arahu fi jununin wa shaqa'i yace azili mai zargi na fihi a cikin son manzo Allah sallama arahu to ina ganin wannan mutum ne fi jununin a cikin hauka wa shaqa'i da tsiyata na rashin arziki to duk mai tsina a cikin son saboda son manzo Allah sama haka nake kallon shi fashtigali bi ishtiyaqi fihi fawzi wa atila'i yace fashtigali shagaltuwata bi ishtiyaqi da tsananin soyayya ta ga manzo Allah sallama to fihi fawzi rabuna a ciki ne yake wa atila'i da kuma daukaka ta ma'ana shagaltuwa ta da tsananin shauki na da bege na to samun arziki na da daukaka ta suna ciki shine fashtiyaki shauki na ga manzo Allah sallama shine fashtigali shagaltuwa ta bishiyaki da shauki na ga manzo Allah sallama fihi fawzi a ciki ne rabuna yake wa atila'i da daukaka ta ba mani malla mashayikhi hama min ha'in wa ba'i yace sai ka ce malla mashayikhi duk wanda ya zargi dattijo na shine mahaifina shi Abdullahi kenan to duk wanda ya zarge shi ya faɗi magana mara kyau kan shi shine mallama shehi duk wanda ya zargi mahaifina to zamani haƙiƙa ya zargi ni sannan kuma yace shi mahaifin nan nawa hama ya dimauci ya gigice min ha'in wa ba'i daga ha'un da ba'un na soyayya manzo Allah wai ma'ana shine min hubbin nabi sallama kalmar hubbu in zaka sa al-hubbu ko in zaka sa hubbu ha'un ne da ba'un ko to shine yake nufin ya gigice a cikin su manzo Allah mahaifin nawa shi ma shine hama manzo Allah yake mahaifina ya gigice min ha'in wa ba'i daga ha'un da ba'un na soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قد تسلى بعد شيب أهل حلم ونهائي يتي أهل حلم ما أبوتا حقولي ونهائي دهنكلي كوول النها ما أبوتا واتن حقولي دهنكلي تو قد تسلى حقيقة سن سنشي دقبرن كومي بعد شيب باين هرهرا سن واتد دوان أبنا شيء قد تكاد شيء تبكي ديا رشدا والله إني أول دهري في أمائي سن سنشي سن واتد كومي رشدا نسبو رسامن شريا رسون كي والله yace na rantsi da Allah inni haqiqa ne in shehu radiyallahu anhu yace fi amaini kam ina cikin tsananin makamta a cikin son manzo Allah sallama dula da hadisi tsawon zamani na nika cikin makamta son manzo Allah nake na makam shi a cikin son manzo Allah sallama saufa afna wa garami fil mufadda zu baqai yace saufa afna da sanuni zan kare na sani zan gaba zan wuce zan bar duniya saufa afna da sanuni zan kare amma wa garami be gina da shauki na ga manzo fil mufadda a cikin abun fansa da laukan duniya baki daya zuba kai wannan yabon nawa da bai gina mai wanzuwa ne shi kuma daka ko na wuce zan bar wannan yabon nawa ana ta karanta kuma gashi ana ta karantawa din da yayi radiyallahu anhu tawaqani wa hayami bahajati wa hawa bahai yace tawaqani yace manzo Allah shine tsananin shauki na shine tawaqani shine tsananin shauki na wa hayami shine dimocewa ta rigigicewa ta bahajati shine kyau na wahawa bahaji kuma shine kwarjini na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ni ban da wani kyau wanda nake kallo in ba manzo Allah ba ban da wani kwarjini dake kallo in ba manzo Allah ba to shine tawaqani tsananin shauki na wahayami da dimo cewa ta bahajati wato ya tabbata wato bahajati sai kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawaqani shine tsananin shauki na wahayami da kuma wato dimo cewa ta bahajati kuma shine kyau na wahawa bahaji kuma shine kwarjini na ثقل الحب عسير كتمه عند الملائ يتي ثقل الحب نوين سويهيا تو عسير كتمه بويه شو ابو ني مي وحلا عند الملائ نغون جماعه saboda haka duk wanda a cikin tsananin so na wani abu tsananin soyayya wanda yake na gaske matsananci to boye wannan sun a cikin jama'a abu ne mai yiwa mai wahala gare shi bai yiwa to shi yasa don an ji abin da yake fada amma uzuri soyayya ce ba ta boyewa shine ثقل الحب نوين سويهيا عسير كتمه بويه شي abune mai wahala indal mala'ina gun jama'a khullatan min zi malamin fasli man hadil jafa'i yace khullatan suyayya min zilma min zi malamin daga ma'abocin zargi zargi na cikin son manzo Allah sallama ko kuma kai a cikin son kada manzo Allah sallama ko kuma a cikin wani abu wanda haka suna alkhairi amma kuma ga wani yana zargin ka akai kuma yana son koyi soyayya shi to shine kalmar khullatan suyayya min zi malamin daga ma'abocin zargi ga abun da kace yi na alkhairi to wannan soyayya fasiri manha ka yanke ta birja fa'ida kaulace mashi in dai abun ne na son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum saboda kana son manzo Allah yake zargin ka yana kin ka kuma yana son ka kulla soyayya akan haka nan to yace fasiri manha ka yanke ta birja fa'ida kaulace mashi zillu ahli al-hubbi ahla min wisalin wa ala'i yace zillu ahli al-hubbi kaskancin ma'abuta soyayya ga manzo Allah sallama ahla shine matsanin mafi zaki min wisalin bisa ga saduwa wa ala'i da daukaka yau a ce ga kanan a gaban manzo Allah sallama kaskantacci wala kantacci to shine mafi dadi ko kuma zai iya dauka wato zillu ahli al-hubbi kaskancin ma'abuta soyayya a halashi ne mafi dadi min wisalin daga saduwa saboda duk sadda ka sadu din kuma a wannan lokacin sai kaga a ashe kai ka takaita ka kasa yanzu da ga da akwai dama war zaka ƙara ruwa sawa din don ka samu ci gaba a cikin wannan aida kai din sai wannan damuwar da zaka ji din to kamin ka samu saduwar din sanda kake san kaskanci to ta hi dadi bisa ka samu saduwa kuma da ka tuna kai aiko da kasani wannan da damar da zaka ji na damuwa na kalamcin takaitawa da kai din to akwai damuwa cikin to shine zillu ahli hubbi kaskancin ma'abuta soyayya ahla shine mafi dadi min wisalin bisa ka saduwa wa ala'i da kuma daukaka za'an alqalbu jiharan nahwa khairil anbiya'i yace alqalbu zuciyata ne kam za'ana ta tashi ta mareta jiharan abayyana qarra ta mareta nahwa khairil anbiya zuwa wajen biyayyin annaba baki daya ta tafi wajen wajen annaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gudwati thumma rawahi fi habibi wa safai gudwati yace sammakuna thumma rawahi sannan marici na duka sun tabbata fi habibi a cikin masoyina manzo Allah sallama wa safai tsalkakakkina wato shine wanda yake tataccin masoyina sallallahu alaihi wasallam shine fi habibi a cikin masoyina wa safai kuma tsalkakakkina shugulati dula hayati ko kuma kace tsalkakata duk zai iya dauka ko fi habibi a cikin masoyina wa safai kuma tsalkakata wanda shine tsalkakata da ne riki sallallahu alaihi wasallam shugulati dula hayati fi sabahi wa masa'i yace sun manzo Allah da shauki na shugulati shine shagaltuwata dula hayati tsawon rayuwata fi sabahi a cikin safiyata wa masa'i da maricina to shagaltuwata da sun manzo Allah shine a wannan din wa salatun wa salamun nahwa taha zil hibai yace wa salatun salati wa salamun daga yasuwa su tabbata nahwa taha wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zil hibai mabuci baya da kyaututtuka sallallahu alaihi wasallam wa ala alin wa sahbin wa muhibbin zintimai wa ala alin kuma salatin ne tabbata ga iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahbin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa muhibbin da dukkan masoyi zintimai mabuci jinginuwa da soyayya manzo sallallahu alaihi wasallam to duka ga yasuwa su tabbata gare shi muddatul mulki dawaman la tura za tantihai wannan salati ya dawama ga manzo Allah muddatul mulki matukar mulkin Allah dawaman a dawame ma'ana matukar wato wannan salati ya dawama dawaman ya tsaya dawame muddatul mulki duk adadin yawan mulkin Allah to duk dawama mulkin Allah madauke sarki wannan salati ya tabbata ga manzo Allah sallama shine dawaman wannan salati ya zamo a dawame muddatul mulki adadin wato dawama mulkin Allah wanda la tura gad aga wato la tura zatan tihai wanda la tura ba a ganinta zatan tihai ma abuciyar karewa wato shine wannan salati ya zawama wanda kar aga karewa shi ya zama har abada salati yana nena ta manzo Allah shine la tura zatan tihai kar aga wannan salati ma abuciyar karewa ya zama ta dawama ga manzo Allah sallama to alhamdulillah wannan halaka ta mutai tsayi muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ya kara mana sun manzo Allah sallama ya tabbatar da mu a cikin wannan soyayya ta manzo Allah sallama kuma shi radiyallahu anhu da ya rubuta wannan kasida muna fatan Allah ya saka mu cikin alkhairi Allah ya hada mu da mu da su baki da gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu da bukatun mu na alkhairi ya kare mu daga dukkanin sharri albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين